Farfajiyar fadarar shugaban kasar Nijar kenan da hantsin wannan Juma'a 25 ga watan Oktoban 2024, inda aka ajiye gawar Hamma Amadu domin taron da hukumomin Nijar suka shirya da nufin karrama tsohon firaministan da ya sadaukar da kansa a ayyukan ƙasa a tsawon rayuwarsa. Janar Abdurrahman Chani ne ya jagoranci wannan taron addu'o'i daban kwanan ƙarshe da ya samu halartar makarraban gwamnatinsa da tsofaffin shugabannin ƙasa Muhammad Usman da Salu Jibo da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Sainu Umaru da manyan jigajigai daga ɓangarorin siyasa, iyalai da dangin mamacin. Mai jawabin bankwana na cewa ka tafi a daidai lokacin da ƙasarmu ke matuƙar buƙatar hazaƙarka da sanin makamar aiki da alaƙantar sha'anin tafiyar da lamuran mulki, wanda ka iya zama babbar gudunmuwa a gwagwarmayar neman cikakken ƴancin kan ƙasa. Sai dai kash, kiran Ubangiji baya jira.
Hélas, l'appel de son créateur, de notre créateur, ne se fait pas attendre.
Tsohon firaminista Hamma Amadu, bugu da ƙari tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa, ya nemi shugabancin ƙasa a zaben 2011 da 2016, ya kuma yi yunkurin shiga fafatawar 2020, sai dai hakan bata samu ba, bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa a sakamakon hukuncin da ya hau kansa a yayin shari'ar badaƙalar safarar jarirai, laifin da ya sha nanata cewa bai aikata ba. Fitaccen ɗan siyasar ya rasu a wani lokacin da ake ƙoƙarin ɗora ƙasa kan wata sabuwar turbar ci gaba. Wani mataimakinsa a zamanin da suka yi lokaci a jam'iyyar MNSD da jam'iyyarsa ta Model Lumana, Alhaji Sala Habi, na cewa rashin wannan ɗan taliki gibi ne babba.
Hamma Amadu babba ne, ba na party nashi ba, ba ma na Nijar da Afirka na gaba ɗaya, saboda ba mu zo wani gari ko kuma ƙasa da mun gaji an ce ba zai ce ba. Hamma manki aka bayar an shiga ba mutane.
Bayan addu'o'i da jawabin bankwanan ƙarshe, an yi wa gawar Hamma Amadu rakiya zuwa ƙauyensa, wato Yuri, da ke a tazarar kilomita 34 a kudu maso gabasin Yamai, inda aka bizne shi. Rasuwar Hamma Amadu da ke matsayin tamkar wani abin bazata ta matukar girgiza jama'a, inda hatta 'yan siyasar da suka sha karawa da shi wurjan jan a fagen siyasa sun nuna alhini kan mutuwarsa, suna masu kwatanta abin a matsayin babbar asara ga ƙasa. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.